sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wani dan kunan bakin waki ɗaya ne ba bi ba kamar yadda aka yi imani a baya shine ya kai harin da ya halaka mutane sama da 100 ciki har da ma'aikatan Amurka a wajen filin saman jirgin Kabul Ranar Alhamis in ji ma'aikatar tsaron Amurka jiya Juma'a. Ba wani abu mamaki bane cewa samun ruɗani al'amarin da ke da matukar tasiri irin wannan a wasu lokuta a kuma ya ɗasu ba daidai ba. Janar na sojojin Amurka Hank Taylor ya faɗa mani ma labarai a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby ya faɗi a taron manema labaru cewa Amurka ta yi imanin akwai wasu barazanar tsaro da aka tabbatar da su a tashar jirgin saman yana mai nanata cewa a shirye suke kuma za su rari yunkuri na gaba. Duk da hadarin fuskantar hari, cunkoson mutane da ke son barin Afghanistan sun hallara a wajen filin jirgin saman Kabul jiya Juma'a yayin da aka dawo da zirga-zirgar jiragen kwasar 'yan gudun hijira kwana guda bayan mummunan harin din da ya faru. Mahaukaciyar guguwar Ida ta shiga Cuba jiya Juma'a kuma za ta iya kaiwa jihar Louisiana da ke kudancin Amurka a matsayin guguwa ta uku gobe Lahadi a cewar cibiyar da ke kula da guguwar ta ƙasa. Hasashe ya nuna ta kai tsaye zuwa New Orleans wannan babu kyau in ji Jim Coulson babban masanin kimiyya na kamfanin The Climate Service. An ba da umarnin kwashe mutane a cikin birnin da waɗanda za su iya fuskantar haɗarin. Ida ta zama mahaukaciyar guguwa ta taɓa sauka a bakin tekun Cuba da ƙarfin tafiyar iska kilomita 120. Masu hasashen yanayi na fargabar guguwar za ta iya yin ƙarfi da sauri lokacin da ta shiga tekun Mexico. Sun ce tana iya tara iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 193 a lokacin da ta sauka a Louisiana da yammacin gobe Lahadi. Har yanzu kawunan hukumomin leƙen asirin Amurka na ci gaba da rarrabuwa kan asalin cutar coronavirus, amma sun yi imanin shugabannin China ba su san cutar ba kafin ta fara barkewa a duniya. A cewar sakamakon da aka fitar jiya Juma'a na wani bita da shugaba Joe Biden ya bada umarnin a yi. Dangane da takaitaccen bayanin da ba a fayyace ba, mambobi hudu na kungiyar leƙen asirin Amurka sun ce suna da karancin kwarin gwiwar cewa cutar ta fara yaduwa ne daga dabba zuwa mutum. Wata hukumar leƙen asiri ta biyar ta yi imani tare da matsakaicin kwarin gwiwa cewa akwai alaka tsakanin mutumin da ya fara kamuwa da cutar da kuma ɗakin gwaje-gwaje na kimiyya. Manazarta ba su yi imanin cewa an ƙirƙiri cutar ne a matsayin makami ba, kuma yawancin hukumomin sun yi imanin cewa ba ƙirƙirar ƙwayar cutar aka yi ba. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan jinkirin kwana guda saboda rikicin Afghanistan, shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett jiya Juma'a, inda suka tattauna batutuwan da suka hada da halin da Falastinawa ke ciki har da batun shirin makamin nukiliya Iran. Don tabbatar da cewa Iran ba ta taɓa kera makamin nukiliya ba, Biden ya ce a fadar White House, muna sa diplomasiyya a gaba da ganin inda hakan zai kai mu. Amma idan diplomasiyya ta gaza, a shirye muke mu koma ga wasu zaɓin da muke da su. Shugaban bai yi ƙarin haske kan waɗancan zaɓin da ya ambata ba, kuma ya ki amsa tambayoyin manema labarai kan kalaman nasa da Bennett a ofishin Oval. Amurka da Iran sun gudanar da tattaunawa da dama a kaikaici game da komawa kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar Iran a musayar sassaucin takunkumi. Wannan yarjejeniyar ta samu asali ne sakamakon damuwar cewa Iran na kokarin kera makaman nukiliya wanda ta musanya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba batun yadda ƴan Boko Haram ke tayin saranda suna mika wuya ga dakarun Najeriya a jihar Borno. Toma dalla a makonnin ne gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan yadda ƴan kungiyar Boko Haram ke tayin saranda. Gwamnatin Borno ya ce kawo yanzu sama da ƴan Boko Haram 2,600 ne suka mika wuya, kuma akwai bukatar samu hanyar da za a zaburar da sauran da ke cikin daji sun wasu fito domin su mika wuya. To shin waɗanne nau'in ƴan Boko Haram din ne ke yin wannan sarandar? Tambayar kenan da na yi wa mai bincike kan sha'anin tsaro a shiyar Tarkin Caji da kuma Sahel, Dr. Kabiru Adamu.
To bisa ga alƙaluman da muke da shi wanda kuma muke kididdigewa, akwai yawancin waɗanda suke mika wuya daga local government kusan guda uku ne a jihar Borno, duk da yake akwai a Niger da kuma Cameroon da ma har Chad, amma yawanci a jihar Borno ne, a cikin Najeriya a jihar Borno, kuma yawancin su daga karanan hukumomin Bama, Goza da Kwandiga. Akwai barabazan su da ke mika wuya a wayansu hukumomin hukumomin, amma yawancin su a wayannan guda ukun ne. To yawancin su kuma bisa ga nazarin da muka yi na tsarin da ita kungiyar Jama'atul Ahli Sunna Lil Jama'ati Wal Jihad take da shi, to ba mai haka bane, duk da yake a cikin su din akwai ɗan kalilan da wanda za a kira su mai haka, akwai wanda ma zan son ambace shi nan musamman, wanda shine yake shugabancin sashen kungiyar wanda ke hada bamai da shi da mukarabai ne guda 11 ko kusan haka nan sun mika wuya. To kaga ba za a iya jam'i a ce dukkan su ba mayaka bane, amma dai mafi yawancin su ba mayaka bane. To sai kuma iyalan su wanda suka hade da su suka mika wuya.
A halin yanzu dai mutanen gari na dare dare da batun mika wuya ne ƴan Boko Haram din nan. To ko menene abin yi kenan?
To wannan tsoron da jama'a ke da shi yana da nasaba ne da gazawa na gwamnati ta yi amfani da wani sashe na tsari da ake yaki da ta'addanci wanda ake kira da Turanci strategic communication, don ta fayyace ma jama'a ƴan ƙasa menene manufarta da niyyar ƴan ƙasar su rungume manufar tata, da yake manufar tata manufar jama'a ce, kuma in aka yi nasara mu ne jama'a mu za mu amfana. To a ƙarƙashin tsarin sai aka fitar da wannan. To a takaice dai ba mu ga gwamnati ta bashi muhimmanci ba, kuma inda ta yi din da za ka ga yadda ake kushe tsarin da ba a ringa kushe shi ba. A takaice dai fargaba da jama'a ke nunawa fargaba ne wanda za a ce yana da asali, misali wanda ke hangen shi daga waje dole kai irin wannan fargaban. To amma da yake mu mun yi nazarin shi ne daga matakin tsari wanda ake yaki da ta'addanci da kuma gudunmuwar da shi irin wannan kokari da ita gwamnati take yi na juya kan wayannan kungiyoyi da kuma rarraba kawunan kungiyoyin, kaga akwai yana da manufa kenan, kuma yana da amfani. Kai ne kana yaki da mutum kusan 9,000, sai aka waye gari 200 kusan 1,000 da wani abu ko fiye da haka sun mika wuya. To kaga waɗanda za a ce kana yaki da sun ragu da yawa, in da misali dakarun da za ka tura guda 100 ne, to yanzu kaga za ka rage abin da za ka tura din, don ana sa ran waɗanda suka rage din za su iya to shawo kan waɗancan din wanda ake yaki da su ko su yi nasara su gallaba a kansu. To a takaice dai shi wannan din yana da amfani, wato wannan tsarin na kokarin kira jawo su don su tunda canza tunanansu. Sigo ciki dangane da tambayanka na menene abin yi, tsarin da gwamnati ta fitar da shi na kokarin juya tunanin wayannan ko mayaka ko membobi na kungiyar jama'a ta National Democratic Wal Jihad da kuma na daular Islamic State wanda ke Africa ta yamma wanda ake cewa Operation Safe Corridor, to nan ne ya kamata a ce fito ya yi tasiri mu ga amfani ne kuskuren da muke gani wanda kuma muna ta kira ga hukuma shine ita rundunar sojan Najeriya ta rage shishigi da take a wannan tsarin na Operation Safe Corridor. Fahimtar da muke da shi wannan tsarin hukumomi ne kusan guda 18 na gwamnati wayanda ke da hannu a ciki.
Yadda dai ɗan Boko Haram din nan ke ta yin wannan saranda, anya babu fargabar cewar nan gaba ungulu ka iya komawa gidanta na tsamiya?
Kuma ba shakka ungulu na iya komawa gidanta na tsamiya, amma ya danganta da irin tsarin da ita gwamnati ta yi. Idan aka kyale ba a yi sati cikin wannan tsari ba na kokarin juya tunani, to aka kuma ba su take, to yau wa'ansu su kamar yadda nake mata iyalansu wa'annan membobin ne na kungiyoyin, kuma wa'ansu su ma sun fito sun bar iyalan nasu a can cikin daji, to babu yadda za ka yi ka raba su da wa'annan iyalan nasu. To kage kenan akwai yiwuwar cewa ko su zama abin da ake cewa informer ko kuma su zama masu taimaka musu da abubuwan da suke bukata na yau da gobe. A takaice dai idan gwamnati ta yi sake ba ta yi biyu tsari na tantance su kuma na tura su shi wannan sunsani na kokarin canza tunani, to yana iya kasancewa angulu da koma gidanta. Da ya a takaice ne wannan nasara ko rashin nasaran wannan yana ga gwamnati.
Gwamnan jihar Borno Professor Bagana Zulum ya ce akwai bukatar samu hanyar da za a bi domin sauran ɗan Boko Haram ɗin da ke daji su masu fito domin su miƙa wuya don kawo ƙarshen wannan fitina ta Boko Haram a gaba ɗaya. To shin ta ina ne za a tunkari wannan batu?
Tsarin da gwamnati ta fitar, wato tsarin da ta fitar don ta yaki da ta'addanci wanda ake cewa National Counter-Terrorism Strategy, tsari ne wanda yake da bangarori da yawa, kuma ya kamata gwamnati yau kusan shekara 12 ana wannan yakin ta tsaya ta yi nazarin tsarin ta ga a ina ne muke bin tsarin, a yani kuma kauce ma hanya, to wani iya wani gyara ya kamata a yi. A takaice dai bangarori ne kusan guda 4 wanda zan ambace su a gurguje, wato bangaren shi yaki da soja wanda aka kafa rundunar operation haɗin kai, wanda kuma ba sai na wanda gun bayani akai ba, jama'a yawanci sun san wannan, sai kuma bangaren haɗin kai tsakanin ita gwamnati da sauran gwamnatin jihohi kasashen da suke kewaye da Najeriya don a tabbatar da cewa an samu haɗin kai, an yi tafiya in tsaya maɗaurin ki guda, wanda kuma ƙarshen shi ne aka kafa wannan runduna na haɗin kai na tafkin cadi, wato wadda take cikakken cadi. Sai kuma akwai abin da ake cewa countering violent extremism, to a fahimta na nake da shi da nazarin da nake yi a nan ne misali gwamnati ya kamata a ce ta ƙara bayar da himma. Shi wannan tsarin na countering violent extremism tsari ne wanda duniya an yaddar mai cewa yana da amfani. Takaice yana da bangarori ne guda 4, wato bangaren kokarin raya tattalin arzikin yankin, inda ake da wannan matsalar da abinda yawancin su wayannan kungiyoyi suke amfani da shi kenan wajen daukar sabbin mayaka. To in aka hana su wannan, kaga an hana su damar da suke daukar sabbin mayaka. Na biyu shine abinda ake cewa counter radicalization da deradicalization, wannan kuma deradicalization wanda kuma shi yana da nasaba ne da kokarin canza tunani ko kuma hana wanda bai riga ya shiga irin wayannan kungiyoyin ba. Sai kuma abu na ƙarshe shine wanda nake mai na kira strategic communication, tsari wanda za a ringa fitar da bayanai na jama'a don su fahimci me gwamnati take yi a ƙarƙashin shi wannan yaki da ta'addanci, don a samu goyon bayan jama'a, a kuma tabbatar da cewa jama'a sun jajirce duka bayan gwamnati, abin da turanci ake ce resilience. To wa'annan duka suna da muhimmanci sosai, amma a namu a Najeriya sai naga an fi bai mana farkon, wato yaki na ƙarfin da suka tun soja muhimmanci ya fi samun gudunmawa da kuɗi da sauransu. To wannan shine zai taimaka ma ƙasa. A ƙarƙashin wannan akwai abin da ake cewa reintegration, wato wa'anda abin ya shafa a ga sun koma, na ambaci muhimmiyar gudunmawa da dama wadda ita wannan ministry na humanitarian affairs and development take da shi, ta shigo cikin wannan ta nuna ma jama'a kokarin da take yi na tabbatar da cewa ta taimaka ma, ta kawo agaji ga wa'anda matsalar ta'addanci da sauran matsaloli na tsaro a cikin ƙasa ya shafe su. To zai rage suka da ake yi ma gwamnati ganin cewa haka to amma dukkan wannan sai gwamnati ta inganta yadda take bayar da bayanai don a rage irin kushe ta da ake yi wannan kushe ta da ake ba zai taimaka ma manufar ta ba da kuma niyyar da take da shi na cimma burin rage matsalar tsaro a ƙasa.
Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro a shiryar tafkin Chad da kuma yankin Sahel. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin.
To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Dan gari Assalamu alaikum masu saurare barkamu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar da shirin kuma yau ga mu cikin fadar sarkin garin Wase. Babban sarki mai daraja ta daya Alhaji Dr. Muhammad Sambu Haruna na biyu wannan fada tana kudancin jihar Plateau ne a tsakiyar tarayyar Najeriya. Mai martaba barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da zuwa.
Ranke dade ya takaitaccen tarihin garin Wase yake.
A takaice Wase gari ne da shi kakanmu Madaki Hassan wanda aka bi asali daga kasan Banno ya taso ya zo ya zauna a garin Bauchi har ya zama Madaki a garin Bauchi suka kafa gari na kafin Madaki a kasan Bauchi daga gurin ne mai martaba sarkin Bauchi ya bashi Wase.
Mai martaba ko zuwa yanzu wannan gari na Wase akalla zai kai shekaru nawa da kafuwa?
Bisa ga tarihin da muka samu shine lokacin da aka fara lissafi 1820 aka kafa wannan gari shekara 200 kenan daidai yanzu.
Mai martaba sarki ko suwaye suka kafa wannan gari na Wase?
Wannan kasan mai martaba sarkin Bauchi ne saboda a zamanin da har kuma yanzu duda da ya fice gurin nuna kansa masarauta takan girmama shi to saboda ficen da shi kakan namu Madaki Hassan yayi a kasan Bauchi shine mai martaba sarkin Bauchi ya ba shi rikon garin Dutse a matsayinsa na Madakin Bauchi kuma hakimi na Dutse shine yanzu aka bisalanta da Wase.
Kake dade komai tarihin wannan batu na Dutse
abin ya kasu da dama a nan gefen arewacin Najeriya babu kasan da take da arzikin ma'adinai irin kasan Wase saboda a lokacin kwalli shine Dutse a nan ake cire ta a nan ake samo ta wanda kusan duk arewacin Najeriya in kaga mutane da kwalli a lokacin daga nan kasan ake samu ɗaya daga cikin dalilan da ake kiranta Dutse kenan. Na biyu in ka duba hannun daman ka zaka ga katon Dutse wanda daga wayansu kananan hukumomi a jihar nan ana hangan wannan Dutse wanda kuma tana ɗaya daga cikin Dutse guda uku a duniya wanda ake alfahari da ita so wa'innan suna cikin dalilan da ake kiran wannan kasa Dutse.
Kake dade ko batu na noma da ma'adanai shi sa aka yi wa garin taken gidan harkokin gona da kuma ma'adanai?
Alhamdulillahi kamar mafi yawancin arewacin Najeriya ka san sana'ar mu gona ne kuma Wase tana cikin kananan hukumomi a nan jihar Plateau a yanzu tunda a yanzu a Plateau muke wanda na farko dai garin Harba Plateau shida karamar hukumar Wase ita ne ɗaya daga cikin shidan nan a girma kuma mafi yawan sana'an al'umman kasan nan shine noma wayannan kuma abinda ake nomawa takaitattu ne shinkafa doya masara gero dawa.
Mai martaba sarki ko wadanne irin kabilu ne ake samu a cikin garin Wase?
Wanda aka kafa kasa da su kabilu guda uku ne. Na farko shine Fulani su ne masu mulkin kasa. Bayan Fulani shine Jukunawa akwai Basharawa akwai sauran kabilu wanda a takaice muna da kabilu fiye da 20 wanda suke zama a nan Wase.
Ya batun zaman lafiya tsakanin waɗannan kabilu?
Alhamdulillahi tun shigowa wannan gwamnati ta Jenaral Muhammadu Buhari da kuma shi Barista Simon Bakolalo a takaice kusan shekaran mu biyar babu wani abu tsakanin kabilu. kabilun da suke kasar nan ko kuma addinai da suke cikin wannan kasa muna zaune da su lafiya
me martaba sarkin dutse ko menene ya bambanta wannan gari na wase da sauran garuruwa wato da wani irin abu garin ya shahara sannan menene al'umar wannan gari suka fi alfahari da shi
to alhamdulillah abu na farko a cikin kashi biyar abinda ake ci a jihar Plateau daga wasi ake fitowa ci anan arewa ta tsakiya ba kasan da take da arziki na ma'adinai irin kasan wasi kuma a yanzu haka ma'aikatan NNPC har sun sanar cewa an ma samu mai a wannan kasa wanda an ma fara gwaje-gwaje na wannan mai da muna alfahari da abubuwa da yawa da cikin wannan arziki da Allah subhanahu wataala ya wannan kasa
Allah ya taimaki mai wasi ko garin nan yana da wani kirari da aka yi mai a zamanin dako na yanzu ko kuma wata waka da wani mai fasaha ya wace garin da aka ajiye domin tarihi ga yan baya
a kirari za ka ji ana maci ka lumbo shine yakin da aka yi kuma kakanmu shi ya ci wannan yaki a madadin mai martaba sarkin Bauchi shine ya samu sarauta na sarkin yakin daular musulunci a nan Najeriya shi mai martaba sarkin Bauchi kenan kuma shi sarkin wasai shine sarkin yakin sarkin Bauchi wanda shi sarkin Bauchi kuma shine sarkin yakin mai al'umma sarkin musulmi akwai waki-waki da dama wanda zan sa a samu maka shi saboda saurara
cewa wannan gari naku na wase yana hada da daddan tarihi kuma babban gari ne ko wani kira da zakai gwamnatin jihar Plateau da ma gwamnatin tarayya
to alhamdulillah ke girma shugaban kasa kullun yana jaddadawa dole mu tabbatar ba sai akai kan hanyar kudi ga guda wato man bejir ba dole sai an bunkasa noma da kiwo da kuma sha'ani na ma'adanai to gaskiya duk wayannan muna da su kai na ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su taimaka mana musamman kan wannan matsala na hanyoyi shine manya kwarai da gaske
to tukajika iyakacin abin da shirin da dan gari na wannan mako ya kunsa kenan inda muka tattauna da sarkin garin Wase Dr. Muhammad Samba Haruna na biyu da kuma shugaban karamar hukumar ta Wase Dr. Ado Abubakar Buba yanzu a madadin dukkanin abokanan aiki musamman Rabiu Abdullahi sai kuma tashar Unity FM Jos da abokiyar kawancan mu muryar Amurka wato VOA ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi a wani lokaci
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma soko kun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake dai mai nisa ban san ina zan bari na dausa ga zuciya na tafadin kada in fasa ina tabe dai karo da dan mota yazo in dan mota ni kwana ce ban gaji ba zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ke kin mantuwa tace akwai labarin da mai rikita ruwa idan na ji labarin da tafiyar ban yau ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adama wan yola nace amanar kyawu akai garin yola na ga lubabatu garin mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ce da ni a soyayya ban ga komai ba arayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na tantana sai na ji akwai wani darki da tantano dai ma ban tantance ba dai ma ban tantance ba to goke dai aljana ce in ganki ma hade take labari ki ba ni baki ke san ku sake kallanki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyo sai naji kamar ba ni ba
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.